man kuka
Aisha
yake bar man kuka
Aisha
dubaya dubaya
Aisha
tantan baya
Aisha
rawar fasa barya
Aisha
rawa ni dubi na
kuka ki bar mashi kuka
Aisha
ba gida tanka
Aisha
wai iya komai in ba tare da ke ma Aisha
ki bar man kuka
Aisha
ba gida tanka
Aisha
zan iya komai ba in ba tare da ke ma Aisha Aisha
Da kuno da kuna ba bace muku gara kuno ba
Aisha
da bala da bala'i bace muku gara bala ba
Aisha
da bace da fatanga bace muku gara fatewa
Aisha
da are da aradu balallai gara arewa
Aisha
masu banni da su ba
Aisha
ya Aisha samu
Aisha
masu gara abu
Aisha
ta ga ta nemo dan abu tungu da aka nemo zabiya Aisha masu san ka tare da kiwa ko ga ya musu ta musu nauyi
Aisha
dubi a saman murhu ku tare masa ya masa nauyi
Aisha
wanda ya kware da ko da man sha mata sanyi
Aisha
yan ga sa ku kun san ba ai sai masu da boyi
Aisha
ku ga ku da tando
Aisha
da musayi
Aisha
ya wuce bayi
Aisha
sai da majanyi
Aisha
ku ji in maka yayi inda ce da irin da kake kuma Aisha Aisha ita komai nata daban yake zaka ga ko da ma wankanta daban yake azaka lalabi Ta daban yake ku ga sarkoki har ma da kunnan ta daban yake hatta na da bi da bi ya ta daban yake indo da take yake makiya da ta sun sake da kin bar sa a tsallake Aisha indo Aisha Aisha da yo ayi bari take a da halibu sa'a'i masu gida du jira nake kiyan biyu ayyama gashi jamila ta yi bari ranar jaji bari wai dan san su ya ga kuri yace a harboye uzuri in ga da sarkin sahiri in mutu zaki sai sukari a halge raya gari dan tabara yar alƙawari tabaran alfishani za ku jin kumba da gari ayyama
Aisha
da gani ba ta waya
Aisha
da wata ta na furta take man wanka
Aisha
da ishe ki turaka
Aisha
da saka mata kuka wai 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 Aisha aya wai 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 Aisha Aisha indo Aisha na salam
Aisha
aya
indo Aisha tun Aisha da
take ya mata su dinga sun ji a nemi
Aisha indo Aisha tun Aisha da
sarauniya mata su dinga sun ji a nemi
Aisha indo Aisha tun Aisha da
kuwar gida daga na gaban yake har na duka wai
Aisha indo Aisha tun Aisha da
sai dake dan kuwa na riga na yarje a gare kuwa maza take sanar da ni komai zan mu
Aisha